Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau Juma'a 26 ga watan Yuli shekarar 2019. Zahra Aminu fa yace tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
Yanzu haka Koriya ta Arewa ta sanar a hukumance gwajin makamai masu linzami da tayi gargadi ne ga sojoji masu son yaki. A halin yanzu kuma ita ma Iran ta gwada wani makami mai linzami mai cin matsakaicin zango. Sannan sabon Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya ce ba abin da zai hana shi cika alkawarin da ya dauka na fitar da kasar daga kungiyar kasashen Turai EU a cikin watan Oktoba wannan shekara.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya Majalisar Wakilai ta yi kira ga Shugaba Muhammadu Buhari da ya ƙarin yawan mata a wajen naɗin mukamin siyasa. Sannan za ku ji cewa a Jamhuriyar Nijar wata kotu a birnin Yemen ta baiwa shugaban rukun ƙwarya na jam'iyyar Modern Lumana gaskiya bayan da ya shigar da ƙara akan kwace masa hurumin shugabanci da aka yi ba bisa ka'ida ba. Bayan nan Mahmud Lalo zai gabatar da shirin duniya Amurka. Sannan za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai ku gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Yanzu haka Koriya ta Arewa ta sanar a hukumance gwajin makamai masu linzami da ta yi, inda take cewa ta yi ne domin gargaɗi ga sojoji masu son yaƙi da suke Koriya ta Kudu, waɗanda aka shirya kwanan nan za su yi wata rawar daji ta haɗin gwiwa tare da Amurka. A jiya Alhamis, gidan talabijin ɗin Koriya ta Arewa ya nuna wasu hotunan Kim Jong-un da kansa yana duba gwajin makaman masu linzami da ta kirawo sabbin hanyoyin dabarun kare kai. Sai dai jami'an Amurka da Koriya ta Kudu sun ce makaman masu linzami masu cin gajeren zango ne. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewa KCNA ya ce gwajin yana nufin aika wani gargaɗi mai ƙarfi zuwa ga sojojin Koriya ta Kudu masu son yaƙi, waɗanda yanzu haka suke ƙoƙoluwa a yunƙurinsu na ƙaddamar da wasu sabbin harhare makamai na masu linzami zuwa Koriya ta Kudu da suke shirin yi rawar dajin soji duk da ta sake gargaɗinta a kai. A halin yanzu kuma ita ma Iran ta gwada wani makami mai linzami mai cin matsakaicin zango, a cewar wani jami'in sojan tsaron Amurka, wanda ya ƙara da cewa hakan zai iya zafafa zaman ɗarɗarɗin da ake yi cikin 'yan yankin tekun Gulf ɗin. Jami'an waɗanda bai so a faɗi sunansa ba ya ce a shekarun jiya Laraba Iran ta cilla wannan makamin mai suna Shahab 3, ko da yake an ce makamin bai kasance wata barazana a kan jiragen ruwan da ke shawagi a tekun ba, balle kuma sansanonin sojan Amurka da ke yankin. Wannan al'amari yana faruwa ne yayin da ake cikin zaman ɗarɗar a yankin a sanadin hare-haren da aka rika kaiwa kan jiragen ruwa masu jigilar man fetur da kuma jiragen sama marasa matuƙa. Sabon Prime Minister Birtaniya Boris Johnson ya ce ba abin da zai hana shi cika alkawarin da ya ɗauka na fitar da ƙasar daga kungiyar ƙasashen Turai EU a cikin watan Oktoba wannan shekara, abin da ke sawa wasu ke ganin ƙarshenta ba fitar arziki Birtaniya ɗin za ta yi ba, za a sami tarzoma kan ficewar. A cikin wani matakin ba sani ba sabo da ya dauka jim kadan bayan ya dare kan kujerar zama Prime Minister. Johnson bai bata lokaci ba wajen korar duk wasu ministoci masu adawa da shi, inda kuma ya maye gurbin su da mukarrabansa dake tare da tafiyar shi ta siyasa. A jawabinsa na farko, Johnson ya jaddada cewa yana nan daram kan shirinsa na fitar da Burtaniya daga EU a ranar 31 ga watan Oktoba. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomin Amurka sun tashi tsaye haikan wajen murkushe kungiyar wasu masu aikata laifi da ke fasa kwabrin shigo da bakin haure a Sace, waɗanda aka ce sun ma haɗar har da wasu sojojin ruwan Amurka da ke aiki a jihar California da ke kudancin Amurka. A jiya Alhamis ne wasu jami'ai da suka hada da hukumar binciken laifuka NCIS a takaice suka sabke sojoji 16 bayan an kira su da wasu ɗaruruwan sojoji zuwa wajen fareti a birnin San Diego na jihar California. A cewar sojojin ruwan, wannan lamarin ya faru ne bayan an kama mutane biyu da suke da hannu a wajen safaran mutane. A jiya Alhamis, ma'aikatar shari'ar Amurka ta sanar cewa hukumar da ke kula da gidajen yarin Amurka ta shirya dawo da aiwatar da hukuncin kisa a Amurka bayan kwashe shekaru 16 ba tare da ana yi ba, inda aka shirya cikin watanni masu zuwa za a rataye wasu masu laifi 5 da kotu ta yankewa hukuncin kisa. Hukumar kula da gidajen yarin za ta ɗauki salon da wasu jihohi suke yi wajen amfani da allura mai guba wajen kashe mutum da aka yankewa hukuncin kisan. A cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka, yanzu haka an shirya kashe wasu mutane 3 a watan Disamba mai zuwa, 2 kuma a watan Janairun shekarar 2020. Ma'aikatar ta ƙara da cewa sauran kuma za a kashe su ne a nan gaba. Hukuncin kisa da aka yi na ƙarshe a Amurka an aiwatar da shi a shekarar 2003 a lokacin da aka kashe wani tsohon sojin Amurka mai suna Lewis Jones bayan an kama shi da laifin sacewa da kashe wani soja ɗan shekaru 19 da haihuwa. Yanzu haka akwai mutum 65 da gwamnatin Amurka ta yankewa hukuncin kisa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu je ga rahotannin namu. A Najeriya, Majalisar Wakilai ta yi kira ga Shugaba Muhammadu Buhari da ya ƙara yawan mata wajen naɗin muƙaman siyasa domin ɗinke ɓarakar ƙarancin mata da ake samu a Majalisar Dokokin Ƙasa da kuma wajen naɗin ministocin da ya yi. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda daga Abuja ta aiko mana da rahoton.
Wannan kira da 'yan majalisar wakilai suka yi ya biyo bayan wani korafi ne da Honorable Omowumi Ogunlola daga jihar Ogun ta kawo a zauren majalisar, inda ta ce an gano ƙarancin mata masu riƙe da muƙaman siyasa a Najeriya. Sannan kuma ta ba da shawara cewa za a iya yin gyara idan shugaba Buhari ya naɗa ƙarin mata a matsayin shugabannin ma'aikatu, tunda an riga an zana sunayen ministoci inda aka samu mata guda 7 kacal. Akan haka ne na tuntuɓi Farfesa Grace Joktan ta buɗaɗɗiyar jami'a a Abuja, ko ya ta ga kasancewar mata 7 a ayarin ministoci da shugaba Buhari zai aiki da su a wa'adinsa na 2, sai ta ce:
Wallahi na ji daɗi. Mun ji daɗi sosai shi cewa wannan karo President Buhari ya dubi mata ya ƙara yawansu. Muna kuma godiya, muna fata kuma cewa zamansu a wurin zai kawo ci gaba fiye da yanda ake tsammani. Mu kuma mata da muke gidaje muke aiki a wani wuri, kin ga mun sami abin duban sama akai cewa tunda suna wurin, mu ma za mu yi kokari a inda muke, har a samu mata su contributing, mata su taimaka wajen ci gaban kasa. Wannan dai ya mana dadi, mun gode.
Ita ma tsohuwar dadarta a cibiyar bincike ta kasa Ramatu Mustapha Bashir ta yi nazari akan kasancewar mata bakwai a jerin ministocin.
Na ji dadi, amma ya kamata mu kai one third. Iyan raba uku ke da ya samu nan mata saboda abun da constitution ya fada kenan. Kuma ya yi kokari daga bakwai din, insha Allah za mu shiga wa kuma na san za mu aiki wanda ya dace, wanda za a sa mata ifi a kai.
Baba Buhari, wannan shine wa'adinsa na ƙarshe. To in shi ya tafi, idan za ku samu ƙari?
Ba magana ƙari ba, amma bari mu yi mishi addu'a. Abubuwa da yake yi ko mun manoma yanzu mun san cewa ba kuɗi sosai a cikin noma, amma akwai abinci. Allah isa a sa mata cikin Ministry of Agriculture ko state, mun san inda za mu shiga. Cewa ga namu tana wurin za ta iya taimaka mata, ni na aiki a food security da so na san abun da nake nufi. So in mata sun shiga za su ga nauyin mata wanda suna gonakin saboda suna shawuya, amma in mata suna ministry din za su iya taimaka mata wanda suna gona. Da yawan mata suna gona amma ba su fita saboda maza sun kwashe komai a wajensu.
Honorable Omowumi Ogunlola ta ce bincike ya nuna cewa daga cikin mambobin majalisar dokoki 469, 19 ne mata, inda 12 daga cikinsu ke majalisar wakilai, yayin da 7 ke majalisar dattawa. Kenan kaso 4.1 ne kawai cikin 100, wanda hakan ya sha bamban da yadda yake wanzuwa a wasu kasashe. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Gaida Madina Dauda. A jamhuriyar Niger, wata kotu a birnin Yemen ta baiwa shugaban rukun kwariya na jam'iyyar Modern Limana, wato Umaru Numa, gaskiya bayan da ya shigar da kara akan shugaban jam'iyyar na ƙasa Hamma Amadu saboda zargin da yake yi an kwace masa hurumin shugabanci ba bisa ka'ida ba. Wakilin muryar Amurka a Yemen, Suleiman Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
A farkon makon da muke ciki ne, shugaban jam'iyyar Modern Limana Hamma Amadu da ke hijira a birnin Kwatano ya aike da wasiƙa zuwa ga mataimakansa don sanar da su cewa ya damƙa ragamar jam'iyyar a hannunsu. Sannan ya dakatar da shugaban riƙon ƙwaryar jam'iyyar Umar Noma daga mukaminsa, sai dai ya ce ba zai lamunta da wannan mataki ba. Mafari kenan ya garzaya kotu. Bayan sauraron ɓangarorin da ke wannan dambarwa, alƙali ya baiwa Hamma Amadu rashin gaskiya saboda cewarsa sashe na 8 na kundin zaben jamhuriyar Nijar ya haramta masa daukan kowane irin mataki da sunan jam'iyya sakamakon hukuncin da ya haukansa a badakalar safarar jarirai. Abdullahi Tahiru na daga cikin waɗanda suka halarci zaman kotun na yau.
Alkali yake an kundane Hamma kenna duk da shi yanzu president interim shi zai doka shi, ba mai doka shi duk yanzu grupu tana taro da marake, grupu tana taro a gane shi to president an shiga ne da dusu dusu shi haka nan abin ya zafi ya mai zami kongre ko ina zami kongre mun dai ayi kokari lekat ayi kongre ba muni zai ba muni abin nan mu duk mu da lumana ne noma da lumana ne mu da lumana ne kowar ko da lumana ne kowa na ba lumana kowa shi hankuri siyasa hankuri ta siyasa bakari da ba siyasa bagaba ne ba ayi hankuri kowa yi hankuri a biyo a kai da wannan zaki.
Magoya bayan jam'iyyar ta Modern Limana sun jaddada goyen baya ga jagoran na ƴan adawa Hamma Amadu saboda cewar su mutun ne mai aqida.
al'umma duka suna bayan Hamma Amadu. Tun da Hamma Amadu bamu san shi ba da kwadai, bamu san shi ba da kariya, bamu san shi ba da kin amana. Haka nan Hamma ya saba da irin wannan. Wanda duk Hamma ya tama mai, wanda duk Hamma ya zam da shi, sai a ci amana Hamma. Tun da Hamma da halal ne. Hamma bai da kwadai, wahalan nan duk da Hamma Amadu na gani dan saboda Niger. Dan yana gyara Niger, dan ya yi da Niger cikin abin da yake. Suna na Madam Sumaila Hadiza.
Wannan rikicin shugabanci na ƙara ƙarfafa ne a wani lokacin da ya rage mako guda a gudanar da taron jam'iyyar na ƙasa da zai tabbatar da sunan wanda zai tsaya mata a zaben shugaban ƙasa na 2021. Ibrahim Noma na mai cewa
mu yadda da maganar justice, amma akwai statute din mu da reglement interior, duk wanda ya kawo partin justice akwai matakin da za su yi bisa takardun mu na lumana. Ba mu yadda a bata lumana, kuma da mun kace Hamma sai yayi candidate nan Niger, Hamma sai yayi candidate. Ko menene in kace mu za a yi, wallahi sai Hamma yayi candidate. Muna bayan Hamma yau, muna bayan Hamma gobe.
Shugaban rikon kwariyar jam'iyyar Madal Lumana Umar Noma da na tuntuba dan jin ta bakin sa akan hukuncin kotun ya ce da ni lokacin magana bai yi ba. A yammacin yau Juma'a gaggan kusoshin jam'iyyar ta ƴan adawa ke gudanar da taro domin tantauna hanyoyin da za su bullo wannan lamari. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Gaida Sule Mummuni Barma. Masu saurare, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu agogon mu ya ce karfe 11:16 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Shirin Duniyar Amurka na wannan mako zai waiwaye ne kan bayyana a gaban Majalisar Dokokin Amurka da tsohon mai bincike Robert Mueller ya yi a tsakiyar makon nan, inda ya ba da bahasi kan binciken katsalandar ɗin da Rasha ta yi a zaben Amurka na 2016. Shi mai jama'a musamman ma 'yan Majalisar Dokokin Amurka ke cewa dangane da wannan zama? Batun da shirin namu na yau zai mai da hankali a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. Kamar da masu lura da al'amura ke nunawa, wani yanayi da fagen siyasar Amurka ke ciki a 'yan watannin nan shine yanayi na rarrabuwar kawuna da ake ci gaba da samu, yayin da 'yan Democrat da wasu 'yan Republican suka yi ta fatan ko bahasin da Robert Mueller ya bayar a gaban wasu kwamitocin Majalisar Dokokin Kasar zai karin haske kan sakamakon da Mueller ya bayar. To, wani batu dai da za a iya cewa Mueller ya nanata shine fadawa kwamitocin da yayi cewa binciken da ya gudanar kan shigin na Rasha bai wanke shugaba Trump daga zargin cewa ya yi yunkurin hana binciken ba, duk da cewa Trump ya yi ta ikirarin hakan. A lokacin da aka fara sauraron bahasin na Mala, shugaban kwamitin da ke kula da fannin shari'a General Nadler ya tambayi Mala shin ka wanke shugaba Trump baki daya daga wannan zargi? Sai Robert Mala ya ce a'a, ya kuma kara da cewa ba a wanke shugaban daga zargin abin da ya aikata ba, amma ya ce ba za a iya tuhumar shugaba Trump da wani laifi ba, saboda wani da daddan tsari da ma'aikatar shari'ar Amurka take da shi wanda ya hana a ayyana duk shugaban da ke kan mulki a matsayin mai laifi. Saboda haka kwamitinsa bai yi nazari kan batun ko za a iya tuhumar shi ba. Yayin da wasu ke ganin babu wasu sabbin bayanai da zaman jin bahasin ya samar, 'yan Democrat a Majalisar Wakilai irin su David Cicilline na nuna akasin hakan.
I think there's no question that we saw at this hearing.
Ina ganin babu haufi cewar abinda muka gani a zaman jin bahasi hujjoji ne karara da suka nuna cewar shugaban Amurka ya yi wa doka karan tsaye, kamar yadda mai bincike na musamman ya yi bayani dalla-dalla.
In extraordinary detail from the special counsel.
To, su da 'yan Democrat sun yi ta fatan a nuna zaman jin bahasin kai tsaye a talabijin a duk faɗin ƙasa kamar yadda ya gudana, saboda ana tunanin hakan zai ba Amurkawa dama su ji da kunnansu abinda gwamnatin ta Trump ta yi.
He tried to obstruct the investigation into his own obstruction of justice.
Dan majalisar wakilai Jamie Raskin a bangaren ƴan Democrat kenan yake cewa yayi kokarin yayiwa doka karan tsaye. Saboda haka shugaban ya tsunduma mu a wani irin hali kamar yadda kowa zai iya gani a kasar.
An absurd situation that the president has plunged us into, but now the whole country can see it.
To sai dai wasu daga cikin Republican a majalisar wakilan ta Amurka irin su Mark Meadows suna ganin Mueller ba shi da cikakkiyar fahimtar abin da rahoton nasa ya kunsa.
So I think the fact that Robert Mueller didn't appear to have a good grasp of a report that
Lura da cewa Robert Mueller ya nuna alamar cewa bai lakance rahoton nasa da ya rubuta da hannunsa ba, hakan na nufin cewa ba shi da cikakken fahimtar abin da rahoton mai shafi 448 ya kunsa.
Understanding of everything that went into the 448 pages.
To amma a cewar shugabar majalisar wakilan Amurka Nancy Pelosi, wannan bahasi na Mueller muhimmin lokaci ne da ya nuna wa Amurkawa irin laifukan da shugaba Trump ya aikata.
We want it to be as unifying for our country, not divide.
Idan muka dauki wannan hanya wato ta tsige shugaban, muna so ya zama wani abu ne da zai hada kan kasar mu ba wai ya raba ta ba. Shi yasa muke so wannan batu ya zama al'amari mai kwararan hujjoji da aka taba gani.
And that's why we want it to be the strongest possible case.
Su dai ƴan Republican sun kwatanta zuwan Mueller gaban kwamitin a ranar Laraba da ta gabata a matsayin wani abu da za a iya cewa wasan kwaikwayo ne na siyasa da aka shirya. Lamarin da ya sa mamba a ɗaya daga cikin kwamitocin Doug Collins ya kira ga ƴan Democrat da su haƙura da wannan batu.
I'm hopeful that the Democrats in our committee will realize that the American people are losing and have lost what little faith.
Ina fatan ƴan Democrat da ke cikin kwamitocinmu za su fahimci cewa hankulan Amurka sun fara kaucewa daga kan wannan rahoto. Ya kamata mu fara fuskantar wasu matsaloli kamar na bakin haure da sauran batutuwa da ke gabanmu.
To akalla dai ƴan majalisar wakilai na bangaren Democrat 90 ne suke kiran da tsige shugaba Trump daga mukaminsa. To amma hakan zai faru ne kadai idan kararrakin da ke gaban kotu sun ba ƴan Democrat bayanan da suke bukata. Masauraro ya kacin abinda shirin na duniyar Amurka na wannan mako ya kunsa kenan, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin waɗanda suka taimaka wajen hada wannan shirin, musamman ma Muhammad Hafiz Baballe, Yusuf Aliyu Harande da Zahra Aminu Fage, sai kuma Mike O'Sullivan da Catherine Gibson da suka hada ainihin rahoton, da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada wannan shiri. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa a hutun ƙarshen mako lafiya. Daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu kuma sai sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito ne daga Abubakar Kawu Girgir. Ya ce bari yau na yi amfani da wannan dama domin jinjina wa sojan nan da ya tsinci naira har miliyan 15 a filin jirgi a Kano, wanda kuma nan take ya fi ƙarfin zuciyarsa ya mayar da kudaden. Da fatan sauran jami'an tsaro za su zama masu koyi da wannan nagartaccen jami'an tsaron. Daga nan sai sakon haɗin gwiwa daga Haruna Abdulmumin Maigudu da Haruna Salisu ɗan Fulanin Ƙwara suka ce a yau ma dai mun shigo wannan fili ne domin mu tofa albarkacin bakinmu akan sunayen sabbin ministoci da shugaba Buhari ya gabatar. To babu shakka akwai alamar samun canji a wannan tenuwa ta biyu, ganin yadda shugaban ya karkaɓe wasu daga cikin tsofin ministocinsa, sai dai kash ba mu ji sunan matashi ko ɗaya ba a ciki, amma muna fatan za mu ji sunayen matasa a sauran mukamai. Sai kuma sakon da ya fito daga Mahmud Salihu Kaura ya ce maganar gaskiya abin da ke faruwa tsakanin mabiya shia da jami'an tsaron Najeriya san ba alheri bane ga zaman lafiyar kasar mu, don haka akwai bukatar shugaba Buhari ya lalbo hanyoyin kawo ƙarshen wannan damuwar ba tare da ɓata lokaci ba, saboda mutuna yadda rikicin Boko Haram ya fara wasa-wasa. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Salihu Bukar Tamsuwa Niger. Yace hakika kokawar da manoman yankin Difa na kasar mu Niger suka yi kan rashin daga dokar farar taki. Abin damuwa ne matuka da fatan hukumomin kasar mu za su yi wani abu akai. Daga nan sai sakon hadin gwiwa daga Comrade Wari Malam Brezuwa tare da Malam Rahman Brezuwa da ba Maimuna Hannami Marmotuwa da kuma Comrade Babaye Gambo da Magaram suka ce salam VOA Hausa hakika mi kajan ragamar rundunar Jifa Sahel mai yakin ta'addanci a hannun wani sabon komanda kuma dan kasar Niger da aka yi hakan abin farin ciki ne matuka saboda haka muna masa fatan Allah ya taya shi riko muna kuma addu'ar Allah ya sa hakan ya zama hanyar kawo ƙarshen matsalar tsaron da kasashen mu da yankin Sahel suke fama da shi to amin sai kuma sakon mu na ƙarshe wanda ya fito daga Hafiz Balarabe Gusau yace to gwamnatin Najeriya da fatan za ku ƙara zage damtse wajen tattaunawa domin kubutar da Liya Sharibu da dukkan sauran matan da mayakan Boko Haram suke garkuwa da su Allah ya sa a samu fahimtar juna to amin jama'a ku ci gaba da aiko mana da sakonninku da ra'ayoyinku muna godiya ku huta lafiya
a gaida Binta S Yaro da wasiƙun masu sauraro Masauraro ga wannan sakon. Madalla kafin mu karkare shirin namu ga labarai amma a takaice
yanzu haka Koriya ta Arewa ta sanar a hukumance gwajin makamai masu linzami da ta yi inda take cewa ta yi ne domin gargadi ga sojoji masu son yaki da suke Koriya ta Kudu waɗanda aka shirya kwanan nan za su yi wata rawar daji ta haɗin gwiwa tare da Amurka A jiya Alhamis gidan talabijin ɗin Koriya ta Arewa ya nuna wasu hotunan Kim Jong-un da kansa yana duba gwajin makaman masu linzami da ta kirawo sabbin hanyoyin dabarun kare kai. A halin yanzu kuma ita ma Iran ta gwada wani makami mai linzami mai cin matsakaicin zango a cewar wani jami'in sojan tsaron Amurka wanda ya ƙara da cewa hakan zai iya zafafa zaman ɗarɗar da ake ciki a yankin tekun Gulf din jami'in wanda bai so a faɗi sunansa ba ya ce a shekaran jiya Laraba Iran ta cilla wannan makami mai suna Shahab 3 ko da yake an ce makamin bai kasance wata barazana akan jiragen ruwan da ke shawagi a tekun ba balle kuma sansanonin sojan Amurka da ke yankin Sabon Prime Minister Burtaniya Boris Johnson ya ce ba abin da zai hana shi cika alkawarin da ya dauka na fitar da kasar daga kungiyar kasashen turai a cikin watan Oktoba wannan shekara.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin sai Julie Leathers Gresham da ta hada shirin ta kuma bada umarni da injiniyan mu na yau Mr. Chan ni Zahra Aminu Fage yake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC